أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna takwas ga watan Jumada Thaniya hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yayi daidai da 22 ga watan 1 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka wato a wannan masallaci na Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh littafi ne wallafar babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 10 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karasa yin muqarana tsakanin wato ruwayar Abi Mikhnaf da kuma ruwayar da Imam al-Bukhari ya kawo a cikin sahihin littafin sa game da abin da ya gudana a Saqifatu Bani Sa'ida wanda mun ji yanda hakikanin abin ya faru da kuma irin inda aka samu kare-kare na ainihin wato shi Abi Mikhnaf to bayan nan sai muka shiga mabahasi na biyu inda muka karanta wani abu daga cikin tarihin Sayyidina Abu Bakar a matsayinsa na khalifa na farko mun ji cikakken sunansa da cikakken sunan mahaifinsa sannan mun karanta wani abu daga cikin ainihin wato falalarsa a cikin hadisai wato ingatattu sannan mun ji kuma ainihin wato hijratuhu kamar yanda mun ji can islamuhu da kuma hijratuhu za mu tashi ne akan azwajuhu wa auladuhu ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace azwajuhu wa auladu matayen sayyidina Abu Bakar da kuma iyayayensa akwai cikin matansa akwai Qutailatu bintu Abdul Uzza Qutaila binti ko bintu Abdul Uzza wannan ɗaya ce daga cikin matan Sayyidina Abu Bakar wa anjabat Abdullah wa Asma wannan matar Qutaila ita ce ta haifa wa Sayyidina Abu Bakar Abdullah ibn Abi Bakar da kuma Asma wayannan guda biyun mahaifiyarsu ita ce Qutaila sannan matarsa ta biyu akwai Ummu Ruman al-Kinaniya ita kuma wa anjabat Aishata wa Abdurrahman Ummu Ruman ita ce wadda ta haifa masa wato Nana Aisha da kuma Abdurrahman ta uku Asma'u binti Umais al-Khath'amiyya akwai Asma'u binti Umais al-Khath'amiyya wa anjabat Muhammadan ita ta haifa masa da ɗa wato ta haifa masa ɗa mai suna Muhammad sannan matarsa ta hudu Habibatu bintu Kharija wa anjabat Ummu Kulthum ita ce kuma ta haifa masa Ummu Kulthum wanda wannan Habibatu bintu Kharija in kun tuna a baya ita ce wadda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ma yana gidanta a can Sunnah ko to kaga waɗannan su ne matan Sayyidina Abu Bakar radiyallahu an Kutaila Ummu Ruman Asma da kuma Habiba sannan yana da ƴaƴaye guda shida Kutaila ta haifa masa guda biyu Ummu Ruman ta haifa masa guda biyu Asma'u ta haifa masa guda ɗaya kai ko sannan sai kuma Habibatu binti Kharija ta haifa masa ɗaya nawa kenan kaga shida kenan min fada'ilihi radiyallahu an kadan daga cikin falalar sayyidina Abu Bakar radiyallahu an qala Abu Hurairah radiyallahu an Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man anfaqa zawjayn min shay'in min al-ashya fi sabilillah du'iya min abwabin yani al-janna man anfaqa zawjayn wanda ya ciyar da zawjayn ko kace dirhamaini ko kace dinaraini ko kuma zawjayn min ayyi shay'in ko kuma al-infaq ba'da ukhra anan dai an fassara shi da zawjayn ma'ana duk wanda ya ciyar da ko ya kashe dirhami biyu ko ya kashe dinare guda biyu ko kuma ya ciyar da duk wani abu wanda yake aure ne ko guda biyu zawjayn wasu kuma suka ce wanda ya zamanto ko da yaushe ma abocin ciyarwa ne ja'ila al-infaq 'adatan lahu suka ce man anfaqa zawjayn wanda ya mayar da ciyarwa ta zama al'adarsa ya kashe kudi wajen ciyar da mabukata wannan al'adarsa ce to duk an fassara anfaqa da waɗannan fassarorin da kaji ko kace anfaqa dirhamaini ko anfaqa dinaraini ko anfaqa zawjayn min ayyi shay'in ko kuma ainihin wato al-infaq marratan ba'da marra kenan dai duk wanda ya zamanto ɗabi'arsa yana ciyar da dukiyarsa min shay'in min al-ashya wani abu daga cikin abubuwa da ya mallaka yana ciyar da shi fi sabilillah shi ma wasu suka ce ana nufin wajen jihadin ɗaukaka addinin Allah wasu kuma suka ce fi sabilillah wato cikin aujuhul khair fuskoki daban-daban na alkhairi yana ciyar da dukiyarsa du'iya min abwabin to wannan za a kiraye shi ta kofofi yani aljanna yana nufin kofofin aljanna a ce ya abdullah ya kai abdullah bawan Allah hadha khairun wannan shine alkhairi wanda ka gabatar faman kana min ahli salah wanda ya kasance daga cikin ma'abota sallah bayan sallar sa ta farilla da aka saba to kuma ya dimanci wasu nafulfuli na yau da kullun ko kuma ya dimanci wata nafila cikin nafulfuli to du'iya min babis sala in an tashi kiran sunan sa ranar tashin alkiyama wato register ce a kowace kofa cikin kofofin aljanna akwai adadin kowace kofa akwai adadin waɗanda za su shiga ta wannan kofar kuma suna gama shiga za a rufe ta to idan mutum ma'abocin sallah ne bayan tafarilla yayi walaha yayi ainihin wato sunanin rawatib yayi ainihin wato sallar qiyamul lail da sauran nafulfuli sun zama masa al'ada to za a kira shi min babis sala wa man kana min ahli aljihad du'iya min babil jihad wanda ya kasance shi kuma ma'abocin jihadi ne da gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah to shi kuma akwai wata kofa cikin kofofin aljanna sunanta babul jihad to shi kuma ta wannan kofar zai ji sunansa wa man kana min ahli sadaqa wanda ya kasance daga cikin ma'abota yawaita sadaqa to akwai wata kofa ita kuma sunanta babu sadaqa du'iya min babu sadaqa dan haka za a kira shi ta wannan kofa da ake kira babu sadaqa wa man kana min ahli siyam wanda ya kasance cikin ma'abota azumi du'iya min babu siyam za a kira shi ta kofar azumi wa babir rayyan wanda babun kofar azumin ita ce ar-rayyan dan haka tanan za a kira shi fa qala abu bakrin sai sayyidina abu bakar radiyallahu anhu yace ma ala alladhi yud'a min tilka al-abwab min darura ma ala hadha alladhi yud'a min tilka al-abwab min darura ma'ana babu wata hasara ko cutarwa ga duk wanda aka kira shi ta waɗannan kofofi din ay laysa ala almadu'i min kulli alabwab madarra, babu wata cutarwa ko takura da mutun zai samu dan an kiraye shi ta kofofin duka. Kaga kenan akwai wanda za a iya kiransa ta kofar sallah, kuma can ana kiransa a wata register ta kofar azumi, can ma akwai cikin attendance din da yayi na ainihin wato sadaka, nan ma ana kiransa, babun jihadi ma ana kiransa. To sai sayyidina Abubakar yake cewa kai amma wannan ai shi babu wani hasara, ai bai yi hasara ba, babu wata damuwa ko cutarwa ga duk wanda aka kira shi ta kofofin nan gaba daya. Ina fata an gane. Wa qal sanan sai ce hal yud'a minha kulliha ahad ya rasulullah, wai shin zama iya kiran mutun daya ta dukkan kofofin ya ma'aikin Allah, ana iya samun wanda ya hada waɗannan abubuwan gaba daya kowace kofa yaji ana kiran sunansa? Qala sallallahu alaihi wa sallam na'am, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na'am, wa arju an takuna minhum ya Abubakar, ina sa ran kai kana cikin su ya Abubakar, kana cikin wanda duk kofofin nan sai wanda ka ga dama shiga kofofin nan na aljanna, kowanne sai ka ji ana Abubakar biyo ta nan, Abubakar biyo ta nan, in ka je kana layin sadaka zaka ji Abubakar ya sha gaban ka ana kiran sa a wannan, in ka je babun jihadi zaka ji sayyidina Abubakar sunansa ya fito, babun sadaka haka, babun azumi ma haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa arju an takuna minhum, ina sa rai ina fatan ka kasance daga cikin su. Wannan falala ce ko ba falala bace? Da haka sayyidina Abubakar za a kira shi ta duk kofofin nan da ka sani na aljanna, da haka shi zabi zai yi, sai wanda ya ga dama cikin zabin sa sai ya zaba ya shiga ta wannan kofar. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabu Fada'il as-Sahaba, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhidan khalila, hadithi mai lamba ta 3666. Haka Imam Muslim cikin kitabu Zaka, babu man jama'a sadaqa wa a'mal albir, ya kawo shi hadisi na 1027. Wa an Anas ibn Malik radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, yace annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hau kan dutsen Uhud. An san dutsen Uhud babban dutsen nan mai tarihi na garin Madina ko? To annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya hau kan wannan dutsen, ba shi kadai ba, har da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman, su hudu suka hau kan wannan dutsen. Farajafa bihim, sai dutsen yayi girgiza da su, ko dai saboda shauki da farin cikin irin manya-manyan mutanen da ya tattare alheri na duniya gaba ɗaya gashi a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi a kansa, siddiqi yana kansa, ga kuma shahidai guda biyu a kansa. Lalle wannan dutse ya dauki manya-manyan mutane, da haka dutse ko saboda shauki da murna ya girgiza, girgiza wanda yayi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Uhudu, girgiza kake mu fado ko yaya? Ka san su waye akan ka? Uthbut Uhud, Uhud ka nutsu. Fa inna ma alayka, kawai wanda ke kanka fa nabiyun, annabi ne. Wa siddiqun, da siddiqi. Wa shahidani, sai kuma wasu shahidai guda biyu. Tun a lokacin annabi sallallahu alaihi, wannan alamun min alamin nubuwa, wannan wata alama ce cikin alamomin annabta. Tun kafin su san me zai faru da su, annabi ya nuna cewa da Umar da Uthman shahada za su. An fahimta? Yace Uhud ka nutsu, waɗannan su ne a kanka. Kaga shi Abubakar, kaga kujerarsa shi kadai ne. Yace annabi ne a kanka, sai kuma siddiqi. Ashe martabar siddiqiya wata martaba ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa sayyidina Abubakar ita tun a duniya. Ina fata an gane. Wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi a kitabu Fada'il as-Sahaba, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhidan khalila, hadithi mai lamba ta 3675. Imam Muslim cikin kitabu Fada'il as-Sahaba, babu min fada'il Abi Bakr as-Siddiq, hadisin Abi Huraira, hadisi mai lamba ta 2417. Wa an Amr ibn al-As radiyallahu an, an karbo daga Amr dan As, Allah ya kara masa yadda, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jayshin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya jagoranci wata rindina zatis salasil, rindinar da taje yakin zatis salasil. Fa ataituhu, yace sai nazo wajen sa. Fa qultu, sai nace ayyun nasi ahabbu ilaika, yana ganin annabi ya sa shi ya jagoranci rindinar yaki ya zama komanda, ya dauka ya sha gaban kowa. Tun da gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace amru, yace na'am, yace kai ne komandan komandoji a wannan rindinar, ka jagoranci wannan rindinar ta zatu salas. Da haka sai amru ainihin wato yake wato bin al-as sai yake so ya sake tabbatarwa cewa wannan jagoranci da aka bashi kamar yafi kowa kenan. Sai yayi tambaya yace ya ma'aikin Allah, ayyun nasi ahabbu ilaik, wai duk a cikin mutane wa kafi so? Qala sallallahu alaihi wa sallam Aisha, manzo Allah baya taqiya, duk a mutane wa kafi so? Yace Aisha. Sai kuma wani ya zama ba wanda ya tsana irin Aisha, za su shirya da manzon Allah? Bai tabe ba kuwa? Annabi yace yafi son ta mutun yace shi kuma baya son ta. Kaga wannan ya gama tabewa. Ina fata an gane. Wa kafi so ya ma'aikin Allah? Yace Aisha. Ta riga ta ciro wannan tuta, sai dai a yi hakuri. Fa qultu, to bari kaje. To ya ji dai ba dai shi ne na farko ba kenan. Sai ya ce to bari ya sake matsa a dai, ko zai samu martaba ta biyu. Sai ya ce to ya ma'aikin Allah, ai wannan a bangaren mata kenan. Minar rijal fa, a cikin maza su kuma wa kafi so? Wa qala sallallahu alaihi wa sallam abuha as-siddiqatu binti as-siddiq. Manzo Allah ya ce to a maza kuma in gaya ma wanda na fi so babanta, a mata na fi son ta, a maza kuma na fi son babanta. Magana ta kare, iyakata an nan. Ina fata an gane. Fa qultu thumma man, bai hakura ba fa, yanzu bai samu kujera ta farko ba kuma bai samu ta biyu ba. Sai ya saki cewa thumma man, to sai kuma wa? Qala sallallahu alaihi wa sallam thumma Umar bin al-Khattab, yace in ka cire sayyidina Abubakar a maza, to wanda na fi so shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu. Fa adda rijalan, ya kirga masa wasu mutane, sai da yaji fa akwai fa maza da yawa a gaban sa. Sannan wa? Ace sannan wane? Sannan wa? Fa adda rijalan, sai da ya kirga mazaje da dama waɗanda duk sun sha gaban sa. Abinda muke so mu faɗa shine sayyidina Abubakar in ka cire annabi sallallahu alaihi wa sallam, babu wani mahaluki mai falalarsa a duniya. Ina fata an gane. Wannan kuma sai dai a sallama a yi hakuri a tara a wani gurin, amma sayyidina Abubakar yayi kaka gida kuma ƴarsa ma ta kasa ta tsare. An bayyana ko? Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin kitabu Fada'il as-Sahaba, babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam law kuntu muttakhidan khalila, hadithi mai lamba ta 3662. Imam Muslim shi ma ba a bar shi a baya ba, yayi wani ainihin wato littafi a cikin littafin sa, ya kira shi da Kitabu Fada'il as-Sahaba. Babu min fada'il Abi Bakr as-Siddiq, yace kadan daga cikin falalar sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sai ya kawo wannan hadithin, hadisi mai lamba ta 2384. Ilmuhu, to sai kuma ilimin sayyidina Abu Bakar. Ka sani bayan wannan daraja da ya samu, to sannan kuma hamshakin malami ne. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, an karbo daga Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda. Qala, yace khataba Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an-nasa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa mutane khutba. Wa qala, a cikin khutbar sai manzon Allah yace inna Allah khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma inda, lallai ku sani Allah madaukakin sarki ya bawa wani bawa zabi tsakanin ko dai ya zabi duniya ko ya zabi abin da ke wurin Allah. Fakhtara zalika al-abd, amma fa wannan bawan ya zabi ma inda Allah abin da ke wajen Allah, bai zabi duniya ba. Qala, mai bada labari Abu Sa'id al-Khudri yace fa baka Abu Bakr, manzon Allah yana faɗin wannan magana sai sayyidina Abubakar ya fashe da kuka. Duk ba wanda ya fahimci fiqhun maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Abubakar. Shi ai ilimin ba wai tarin karatu ba fahimta, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. An fahimta? Fahimtar shine abinda ake bukata. Da haka shi sayyidina Abubakar shi kadai ya fahimci sakon da ke cikin wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana fadin haka, sayyidina Abubakar ya fashe da kuka. Fa'ajibna, su kansa sauran sahabbai suka yi ta mamaki. Libuka'ihi, game da kukan sayyidina Abubakar. An yukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana abdun khuyira, kawai dan manzon Allah ya bada labarin wani bawa da aka bashi zafi, su ba su sun dauka wani bawan ne, can Annabi yake bada labarin sa. Kawai daga bada labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani bawa an bashi zafi, shikenan kawai sai kuka. Fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyar, sai daga baya suka fahimci ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka ba zafin. Wa kana Abu Bakr a'lamana, shi yasa sayyid Abu Sa'id al-Khudri yace sayyidina Abu Bakr yafi mu ilimi, yafi mu fahimtar karatu. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan munbari yana karatu, amma farkon wanda ya gane karatun shine sayyidina Abu Bakr. Lalle sayyidina Abu Bakr akwai karatu. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace, to wani kila zai domin ya rawaito hadisi 100 da wani abu, wani zai iya cewa to gashi dai shine abokin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe kuma an ce yafi kowa karatu, amma ga hadisansa ba su da yawa, ga wasu cikin sahabbai wasu sun rawaito hadisi 2000 da wani abu, wasu sama da haka. To abinda malamai suke faɗa anan shine sayyidina Abubakar lalle yafi kowa karatu, dan ba wanda ya lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da shi, ba wanda ya zamanto aminin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe suna tare, a halin tafiya suna tare, a halin zaman gida suna tare irin sayyidina Abubakar. To amma in kun tuna lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye, ba wani malami sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake da fatawa ko yake neman karin bayani wajen manzon Allah yake zuwa. To bayan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, sayyidina Abubakar ya zama khalifa, ya fuskanci kalubale kamar yadda zamu karanta, wanda kafin ainihin wato gwamnati ta daidaita ta tsaya, to an sha gwagwarmaya, sannan kuma bai yi tsawon rai ba, bai fi shekara 2 ba ya rasu. Ila da gwamnati ta tsaya, Allah ya sa yayi kamar shekara 10 ko fiye da haka a raye bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, da an sha karatu. Ina fata an gane. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abubakar, in ako wanda ya cancanta cikin mutane yayi mun gori game da abotarsa da ni da kuma dukiyarsa, to Abubakar ne. In har akwai wanda, domin duk wanda ya mana manzo Allah ya ce mun saka masa, karkace ai ni ma na taba taimakon Annabi, ya shi ma ya taimake ka, yayi ma mukafa'a. Duk wanda ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abun alheri, manzo Allah ya saka masa. Na fata an gane. Kamar yanda ya faɗa wata ruwaya, mali ahadin indana yadun illa kafa'anahu alaiha, ba wanda ya taba taimakawa ko yayi mana wani alheri face mun saka masa. Ma khala Abubakarin, amma banda sayyidina Abubakar. Fa inna lahu indana yadan, har yanzu yana bin mu bashi, yukafi'uhu Allah, Allah ne kadai zai biya shi biha game da abin da ya mana na abun alheri, yaumul qiyamati ranar alqiyama. Da haka in har aku wanda yake ganin yayi ba da wata gudunmawa wa wannan addini, ko ya ba Annabi gudunmawa da zai yi wa Annabi gori, Annabi ya ce ba shi da bakin da zai mana gori, duk wanda ya mana alheri mun saka masa, in banda sayyidina Abubakar. Walau kuntu muttakhidan khalila, da zai yi irriki wani badadi masoyin da babu sama da shi, ghaira rabbi, banda ubangiji na, lattakhadtu Abubakarin, lalle da na riki sayyidina Abubakar a matsayin khalil, da zai yi in riki khalil banda ubangiji na, yace to da Abubakar shine khalil dina. Walakin ukhuwatul islami, ukhuwatul islam wa mawaddatu, sai dai akwai yan uwantaka ta musulunci da kuma soyayya da soyayyarsa. La yabqa yanna fil masjidi babun illa sudda illa babu Abubakarin, wanzu Allah yace kar a bar wata kofa a masallaci a bude face an toshe ta, amma banda kofar sayyidina Abubakar. Duk wanda yake daga gidansa akwai wata kofa da yake shigowa zuwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce a rufe ta, amma a kyale ta sayyidina Abubakar. shine ma'ana la yabqa yanfil masjidi babun, kar a bar wata kofa a masallaci tai saura illa sudda face an like ta an toshe ta, illa babu Abi Bakrin, banda kofar sayyidina Abu Bakar. Malamai suka ce a wannan hadithin akwai ikhtisasu zahir li Abi Bakrin, akwai wata kebanta ta musamman, wata kususiya ta musamman da sayyidina Abu Bakar yake da ita. Sannan suka ce a cikin wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isharatun qawiyya, akwai yar manuniya mai karfi, ilastihqaqihil khilafa, da ta nuna cancantarsa ga khalifanci. Ina fata an gane. Da haka suka ce a cikin ta akwai kinaya anil khilafa. Suka ce wal amru bis saddi, hatta umarnin, domin kamar Ibnu Hibban shi ma ya tafi akan haka cewa wannan hadisin cewa kar a bar wata kofa a masallaci face an toshe ta banda ta sayyidina Abu Bakar. Akwai malaman da suka ce wannan ma'anar wannan maganar kada bayan annabi ya nemi ya bar duniya wani ya nemi wannan kujera ta khalifancin banda sayyidina Abu Bakar. Kinaya ce ta cewa an toshe kofar neman khalifanci in banda sayyidina Abu Bakar. Akwai wanda suka yi wa hadisin wannan fasarar cewa ko dai ka ce yana da wata khususiya ta musamman, ko kuma ka ce a'a kada wani mai nema ya nema, kada wani mai nema ya nema in banda sayyidina Abu Bakar. Da haka shine ma'anar la yabqa yanna fil masjidi babun illa sudda illa babu Abi Bakr. Suka ce kinayatun anil khilafa wal amru bis saddi, umarnin da annabi na maganar a toshe. To kinaya, wannan wata kinaya ce an dalabiha daga neman khalifanci bayan annabi ya bar duniya. Wannan hadithin Imam al-Bukhari cikin kitabu Fada'il as-Sahaba ya ruwaito wannan hadisi a babu kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam suddul abwab, fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ku rufe ku toshe kowace kofa cikin kofofi, hadisi mai lamba ta 3654. Sannan mulazamatuhu linnabi sallallahu alaihi wasallam, irin lazumtar da sayyidina Abu Bakar yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An Urwata bin Zubair, an karbo daga Urwa bin Zubair kale yace sa'altu Abdullah bin Amr, na tambaye Abdullah dan Amr, an ashaddi ma sana'a al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, game da mafi tsananin abinda mushrikai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qal, sai ainihin wato Abdullah bin Amr yake cewa ra'aitu Uqbata bin Abi Mu'ayth, yace wata rana naga Uqbatu bin Abi Mu'ayth jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yazo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa yusalli, lokacin annabi yana sallah, fa wada'a ridaan fi unqi, sai ya sa mayafinsa a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa khanaqahu biha khanqan shadida, ya shaqe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaqa mai tsanani, fa jaa Abu Bakr, sai ga sayyidina Abu Bakr yazo yana zuwa bai yi wata ba hatta dafa'ahu anhu sallallahu alaihi wasallam, har sai da yaje tun kude Uqbatu bin Abi Mu'ayth daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai yace ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, ay ma'ana kayfa taqatuluna rajula, ya za ku kashe mutum likaunihi yaqul rabbi Allah, kawai dan yace ubangijinsa shine Allah, wa qad aqama lakum al-burhan ala sidqi ma ja'akum bihi min al-haq, kuma bayan ya kafa muku hujja bisa ga abin da yazo muku da shi na gaskiya, shi kadai wannan karfin halin a lokacin ya tunkude wannan makiyin Allah Uqba bin Abi Mu'ayth, a wannan lokaci ya tunkude shi kuma ya karanta masa wannan, ya karanta wannan aya ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Wannan magana tana cikin Bukhari kitabu Fada'il as-Sahaba babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntum muttakhidan khalila, hadisi mai lamba ta 3678. Isharatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila istikhlafi, isharori daban-daban da annabi ya nuna izuwa ga cancantar khalifancin sayyidina abubakar akwai alamomi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ta nunawa izuwa ga khalifancin sayyidina abubakar na farko an abi musa radiyallahu anhu qal an karbo daga abi musa Allah ya kara masa yadda yace maridan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi rashin lafiya fashtadda maradu rashin lafiyar tasa tayi tsanani faqala sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yace muru ababakarin fal yusalli bin nas kar ka manta duk sahabbai suna nan amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace muru ababakarin fal yusalli bin nas ku umu ku ce na ce sayyidina abubakar ya mutane sallah qalat aisha na aisha tace innahu rajulur raqiq manzon Allah ka san mutun ne mai taushin zuciya idza qama maqamak idan ya tsaya a matsayinka lam yastati an yusalli bin nas ba zai iya wa mutane sallah ba a wayi gari jikinka yayi nauyi yau ba kai bane kake wa mutane sallah shine yake sallah ya tuno yanzu baka nan jikinka yayi nauyi zuciyarsa tana da taushi zai ta kuka ne ba zai iya wa mutane sallah ba qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace muru ababakarin fal yusalli bin nas ma'ana so take a ce wani yayi manzo Allah ya kuma cewa ku ce na ce abubakar yayi wa mutane sallah fa adat ta sake maimaitawa sayyidina abubakar ka san zuciyarsa ka san kaza fa qal sai manzo Allah ya ce muri ababakrin fal yusalli bin nas ki ce na ce abubakar yayi wa mutane sallah fa inna kunna sawahibu yusuf kun ganku inna kunna sawahibu yusuf an fahimta ma'ana inna kunna mithla sahiba sawahibi yusuf ma'ana kin ganki sai aka yi jam'i kin ganki to irin sahibatu yusuf wato kamar wadda ta wahalar da annabi yusuf zaliha kenan in riwaya ta inganta ko zaliha wadda ake fada waccan wadda suka yi abin nan da annabi yusuf to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna kunna sawahibi yusuf lalle irin ku ne ko ku mata wato inna kunna duk da cewa ita na Aisha ita kadai ce can ma da yace sawahibu yusuf ai ita ma sawahibu yusuf mata ita wannan imratul aziz din ce guda daya ce ina fata an gane shi yasa suka ce abun nufi shine mithla sahibi yusuf fi izhari khilaf ma fil batin wato wannan magana tana nufin ke dinnan kamar matan nan ce da ta fituni da annabi Yusuf wajen bayyanar da sabanin abin da ta boye wajen bayyanar da sabanin abin da ta boye domin kaga ita waccan matar imra'atul aziz ta gayyato mata kuma ta nuna musu a fili kaman ta gayyace su ne dan karrama su da kuma yi musu diyafa ai abinda ta nuna kenan a zahiri ko amma akwai wata manufar kuma ƙari akan wannan shine dan su ga irin kyan annabi Yusuf alabashi su din su yi mata uzuri game da irin abinda ta fituni da shi wajen kaunar annabi Yusuf na fata an gane ta gayyace su ta nuna cewa tunda matan manya ne matan ministoci kuma an ce shugaban matan shugaban kasa ta gayyace su kaga za su zo dan karramawa da girmama su sannan kuma ashe ba wannan ne kadai abin da take so ta isar ba akwai wani abu da ta boye me ta boye so take kuma ta nuna musu waye annabi Yusuf su ga irin kyansa kuma su ga tayi hakuri ko kuma tayi gajen hakuri albashi su yi mata uzuri akan irin kaunar da ta fada cikin ta ta annabi Yusuf na fata an gane to anan ma na Aisha radiyallahu anha kaga ta bayyanar da cewa ba ta so a sa sayyidina abubakar yayi mutane limanci kuma ta ce saboda raunin ko taushin zuciyarsa da kuka ai abinda ta bayyana kenan a zahiri ta ce in ma yana yin sallar ba lalle mutane su ji abinda yake fada ba saboda kuka ta san shi mutum ne wanda yake yana da taushin zuciya zai yi ta kuka
wannan shine zahirin abin da ta nuna. Amma banda wannan kuma akwai wani abu da ta boye wanda shi kuma bata bayyana ba, shine dan kada a waye gari a dinga canfa sayyidina Abubakar, abinda malamai suka fada kenan. Kar a waye gari duk abin da ya taso a ce ba wanda zai iya sai shi, abinda take taso ta yi kenan. Dan haka kar a waye gari annabi baya ba duniya kuma ita canfa shi komai a dinga ganin sai sayyidina Abubakar, in ba shi ba abu ba zai yi ba. Abinda wasu malaman suka yi wajen sharhin wannan hadithin kenan, suka ce abinda take abin nan, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi wancan tashbihin inna kunna sawahibu yusuf. Ai mun san me ya faru ga sawahibu yusuf, ga abinda matar imratul aziz ta yi, amma kuma banda wannan akwai wata manufar. To ita ma nan da ta faɗi cewa saboda kuka da taushin zuciya, banda wannan akwai wani abu. To abinda kuma bata bayyana din ba shine kar ya zamanto ana tashaumi da shi sayyidina Abubakar, ma'ana ana canfa shi. والله تعالى اعلم بالصواب. فاتاه الرسول فصلى بالناس في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فاتاه الرسول سي دان ايكي يزو مسا يغيا مسا تشوا منزان الله صلى الله عليه واله وسلم ده اذننسا ده عمرننسا ياتي كايو متاني صلى. دان هكا فصلى سيدنا ابو بكر ياي صلى بالناس غ متاني في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. A rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan akwai wata iri ishara da take nuna ya fi kowa ko babu? Na'am, akwai ishara. An ce ka muru Abubakar, ai ba Umar yana nan ba, Uthman baya nan, Sayyidina Ali baya nan, Talha baya nan, Sa'id, Sa'ad, al-mubashiruna bil janna duk ba sa nan, su Bilal ba sa nan, manyan duk ga sahabban nan suna nan. Amma me yasa manzo Allah ya ce muru Abubakar falyusalli bin nas? Wannan lalle tunda yasa mutane suka yasa sayyidina Abubakar ya jagoranci mutane a ibada mafi falala, mafi daukaka, mafi tsada, in ka cire tauhidi, to lalle yana nuna cancantar sa da dacewar sa na jagorancin al'umma. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito cikin Kitabul Adhan, babu ahlil ilmi wal fadl ahqqu bil imama, yace babun da yazo na ma'abota ilimi da falala su suka fi cancantar su zama limamai. Sai kawo ainihin wato wannan hadithin mai lamba ta 678. Imam Muslim shi ma cikin Kitabus Sala, babu istikhlafil imam idza arada lahu uzrun, babun da yazo na liman zai iya sanya khalifa idan wani uzuri ya bujiro masa, hadisi mai lamba ta 420. Wa an Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu qala, an karbo daga Jubair bin Mut'im Allah ya kara masa yadda, qala yace atatimra'atun nin nabiy sallallahu alaihi wa sallam, wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam, fa amaraha an tarji'a ilai, sai manzo Allah yace ta je ta dawo. Ta zo da wasu mas'aloli ko da wasu bukatu da aka sun tattauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya sake bata wa'adi yace ta je ta dawo. Qalat, sai tace ara'aita in ji'tu wa lam ajidik, to ya ma'aikin Allah ya kake gani in kuma na zo ban same ka ba? Ka annaha taqulul maut, kaman tana nufin mutuwa, ma'ana in na dawo kan je in dawo kuma ya ma'aikin Allah na zo na tarar ka amsa kiran Allah fa ka rasu. Qala sallallahu alaihi wa sallam, bari ka ji abinda manzo Allah ya ce mata, sai ya ce in lam tajidini fa'ati Abubakarin, in har ta Allah ta kasance a kaina kin dawo kin tarar bana nan na amsa kiran Allah, ki je wajen Abubakar. Wannan akwai ƴan manuniya ko babu? In kin zo bana nan na rasu, fa'ati Abubakarin. Umar baya nan? Uthman baya nan? Alifa duk suna nan? Aka ce su je, ta je wajen su, ta je wajen wa? Fa'ati Abubakar, wannan ka ja mata layi. Fa'ati Abubakar din nan, wannan ita ma akwai manuniya, akwai ƴan manuniya. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya kawo cikin Kitabu Fada'il as-Sahaba, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhidan khalila, hadisi mai lamba ta 3659. Imam Muslim a Kitabu Fada'il as-Sahaba, babu min fada'il Abi Bakr as-Siddiq, hadisi mai lamba ta 2386. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنكر بودك أور مؤمنين عائشة الله يقارى متى الدا tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maradi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rashin lafiyar sa a cikin jinyar da bai tashi ba manzan Allah yace idili ababakrin abaki wa akhaki kirawo mun babanki abubakar da kuma dan uwanki hatta aktuba kitaban dan ina so in rubuta wata takarda fa inni akhafu dan ina tsoran an ya tamanna mutamannin kada wani mai buri yayi buri kada wani mai sa rai ya sa rai wa yaqulu qa'ilun kada awayi gari wani yace ana aula ni nafi dacewa ni nafi cancanta wa ya'ab Allahu Allah ya ki wal mu'minuna mu'minai sun ki illa Abubakar sun ce sai Abubakar an fahimta Allah ya ki wani ya zama khalifa na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ki wani ya zama khalifa su ba mu'mine duk sun ki wani ya zama khalifa sai Abubakar akwai ishara ita ma wannan ko kaga kawo mun takarda in rubuta kada wani ya ce zai tsaya takarar wannan kujera fa na fata an gane ba wani primary election da za a yi a wannan ballantana a tafi secondary ba primary election karwa ma wani ya ce zai sai form na fata an gane ba wanda zai sai kam ma wani ya sai form ya ce zai tsaya takarar wannan kujerar domin Allah ya ki wani dan takara mu'minai sun ce ba su da wani dan takara sai Abubakar ya tabbata ko bai tabbata ba ya zama khalifan ko bai zama ba shikenan wato yanzu karatun aka fara shi ka san dama inda karatun za a abin nan dinsa sosai shine bayan annabi ya bar duniya ai dama an ce daga wafatin sa zuwa shekara ta 61 to yanzu an fara kun fara jin shimfida yanda abubuwan suka kasance wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi kitabul marad babu mara khasa ko rukhsa lil marid an yaqula inni waja hadithi mai lamba ta 5666 Imam Muslim cikin kitabu fadail as-sahaba babu min fadail Abi Bakr as-Siddiq hadisi mai lamba ta 2384 wal lafzu li muslim wannan lafzin na muslim ne to wannan kadan daga cikin isharori suna nan da yawa akwai abubuwa da malamai suka tattara masu tarin yawa waɗanda duk alamomi suna nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito karara ya ce bayan na bar duniya Abubakar ne khalifa na shine kawai mai ba amma dukkan wasu alamu domin ba wanda alamun shine khalifa suka bayyana masu tarin yawa a cikin sahabbai irin sayyidina Abubakar ina fata an gane khususiyatu ko khususiyatu Abi Bakr bin Nabi sallallahu alaihi wasallam irin kebance-kebancen sayyidina Abubakar a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sayyidina Abubakar yana da wasu abubuwa da yake banta da su a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da sauran sahabbai laqad hadiya as-siddiq radiyallahu anhu bi khususiyat lalle Abubakar Siddiq ya rabauta da wasu kebance-kebance ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mutaaddida masu yawa wa hiya tahtaju li basdil kalam wanda waɗannan khususiyat din suna buƙatar ayi faffadan wato bayani alaiha akan su illa sai dai kash annana mu kuma dalaban lil ikhtisar saboda neman takaitawa ba ma san mu fadada a can nulakhisaha fi hadhihi shajara zamu ainihin wato yi talkhisi zamu tace waɗannan abubuwan a wannan bishiyar in kun duba ga tunan yayi bishiya khususiyati ko khususiyatuhu a khususiyati Abi Bakr bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani yathnain idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wannan khususiya ce ko ba khususiya bace waye annabi ya zaba ya tafiya tare da shi hijira zuwa Madina da wa aka shiga kogon nan duk da shi ake ko to sai Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn idh huma fil gar to ga bishiyan nan ka duba abubuwa ne wasu rubututukan sun danyi kanana da yawa akwai na musulunci akwai imani akwai kaza za ka gansu ga su nan wafatu Abi Bakr radiyallahu an rasuwar sayyidina Abu Bakr radiyallahu an fi jumada al-akhira a cikin jumada al-akhira min as-sanati ath-thalithati ashara a shekara ta 13 min al-hijrati daga hijra marida Abu Bakr as-siddiq sayyidina Abu Bakr as-siddiq yayi rashin lafiya marada al-maut kuma rashin lafiya irin ta mutuwa waja'at husakaratu kuma maye irin na mutuwa shi ma yazo masa wa kanat inda hubunatuhu ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha a lokacin a wajensa akwai yarsa uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda faqalat sai ta yi waɗannan baitukan tace la amruka ma yughni thara'u 'anil fata idha hasharajat yawman wa daqa biha as-sadr tace la amruka ina rantse maka da Allah ma yughni thara wadata kudi mulki ba zai tsina na komai ba ba zai amfana wa komai ba zai amfana komai ba anil fata ga mutum idha hasharajat yawman in aka ce ransa yazo gargara wa daqa biha as-sadr kirjinsa ya takura ya kuntata saboda zarar rai kudi me zai yi a wannan lokacin me amfanin kudin me amfanin mulkin a wannan lokacin rai yazo gargara a lokacin rai yana so ya tafi zuwa ga mahaliccinsa nana Aisha take cewa la amruka ma yughni thara'u 'anil fata ina yi maka rantsuwa wato wadata ba za ta amfanar wa mutum ba za ta amfana ba ga mutum idha hasharajat yawman wa daqa biha as-sadr idan aka ce wata rana tazo ransa yazo gargara kuma kirji ya takura ya kuntata biha da zarar rai to lokacin da sayyidina Aisha sayyidatuna Aisha take yin wannan baiti farafa basarahu ilaiha sai sayyidina Abu Bakar ya daga kai ya kalle ta wa qala sai ce halla qulti ina ma dai cewa kika yi ko halla qulti me ya hana ki ce waja'at sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid ya kunki baiti ya da aya kika ja an fahimta me ya hana ki ce waja'at sakratul maut bil haqq maye da magagi irin na mutuwa yazo bil haqqi gaskiya ne kuma yazo da gaske dhalika wannan mutuwar ma kunta minhu tahid ita ce a bar da kake kai dan adam kake ta kokarin kubcewa ka gujewa ita mutuwar ita ce a bar da dan adam yake ta kaucewa yake ta yi wa kullu kurciya kuma sai ta zo faqila lahu jiki yayi nauyi sai aka ce wa sayyidina Abu Bakar ala nahduru laka at-tabib ko mu kirawo maka likita ko aje ayo visa fita da kai waje jikin nan ya matsa ko akai ka India ko akai ka Egypt ko Saudi Germany za a kai ka ne jikin nan mun ga yayi nauyi ko kuma anan a duba wani kwararren likita cikin wani asibiti cikin manyan likitoci a kawo ya duba ka ala nahduru laka at-tabib faqal sayyidina Abu Bakar ya ce laqad ra'ani at-tabib ai likitan ya riga ya duba ni likitan ya riga ya duba nayi wa qala li har ma ya bani shawara ya gaya mun ya ce inni fa'alul lima yurid likitan ya gaya mun ni fa abinda naga dama zan yi abinda nayi nufi shi nake aikatawa yuridu abinda yake nufi anna dabiba huwa Allah likitan shine Allah abinda yace kenan yace akan ku kirawo kanku kwata kanku lokaci wajen wani nemo likita ai ni likitan ya riga yazo har ya duba ni ga ma amsar da ya bani yace shi fa in ya tashi yin abinsa ba abu ba mai hana shi haka lokaci ya riga yayi sai ayi hakuri wa aslama ruha libariha haka ya miƙa ransa zuwa ga maƙagen ran wa ghadara hadhihi alhaya duk da gatansa, duk da matsayinsa, duk da darajarsa, duk da falalarsa a wajen Allah, duk da matsayinsa da kaunar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa. Amma kaga shi ma ya bar duniya kamar yanda jiya ko shekaran jiya muka karanta, haka ana zaune Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tafi. To wannan yana nuna maka cewa ba wanda za a bari. Ina fata an gane. Wa gadara hadhihi al-hayata ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Haka sayyidina Abubakar ya bar wannan rayuwa ta duniya ya tafi zuwa gidan aljanna, wanda fadin wannan gidan aljanna fadin samai da ƙasa, kama basharahu bidhalika habibuhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaman yanda masoyinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa bishara da haka. Wadufina, kuma ya samu wani arziki wanda aka binne shi bijanibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kai da kake ganin ba mutumin kirki bane, ko kake ganin bai cancanci abin da ya cancanta ba, yanzu wannan ba wata daraja bace da wani matsayi da ya kuma samu bayan ya mutu ma. Yanzu kabarinsa yana ina? Yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga ashe abokinsa ne a raye, abokinsa ne bayan ya mutu. Allah ya riga ya tsara haka. Wadufina, aka binne shi bijanibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mabhath ath-thalith, mabhathi na uku. Ara munti biyu to anje saura munti biyu to tunda mun zo tasha mu tsaya a nan kenan ko dan sharuwa mu huta kuma sai mu hawa hanya to insha Allah sai mu tsaya a nan abinda mu karanta ya zama daidai.